Après 5 ans, le Niger avait réduit la mortalité maternelle de plus de 70%.
Shugabar kungiyar Health and Development International wato tsohuwar jakadiyar Amurka a Niger Ambassador Visa Williams kenan tana mai karin bayani a game da abubuwan da binciken kungiyar ya gano a asibitoci da dama na sassan Niger wanda ke nunin cewa sabon tsarin lafiyar da aka shimfiɗa a wannan ƙasa daga shekarar 2014 ya taimaka wajen rage yawan matan da ke mutuwa saboda dalilai masu nasaba da zubar da jini a yayin naƙuda. Kungiyar ta HDI ta kara da cewa ba a taɓa samun makamancin wannan ci gaba ba a tarihin fafutukar da aka sa gaba a duniya da nufin murƙushe illolin zubar da jini a yayin naƙuda kamar yadda aka gani a Niger. Wakilin HDI a Niger Dr. Zaid Alhassan ya fayyace sirrin abin.
Akwai wata magani da ake ce mai misoprostol da tare da minista ciwon lafiya mun kasa cikin kasar Niger duka ko ina mun kace wannan magani ya kamata a ba mace don bayan ta haihu don kar ta zub da jini har wasu su je su rasa ma kansu. Wannan aiki tun shekara 2014 muke cikin sakamako ne mun ka samu mun ka tura wajen hukumar ciwon lafiya ta duniya babban journal da kake ma Lancet su sun ka hidda sakamako sun ka suke aiki da Niger yayi ya ba su mamaki.
Wannan ana iya cewa wata hanya ce da kasar Niger ta bude wa kasashen duniya don magance dadaddiyar matsalar da ke haddasa asarar dumbin rayukan mata a baya. Ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara wanda ke ɗaya daga cikin jami'an lafiyar da HDI ta karrama saboda samun wannan nasara na mai alfahari da wannan yunkuri.
Ita ma kungiyar duniya ta kiwon lafiya lokacin da an ka so a soma wannan irin aiki tana ɗari-ɗari tana shakku game da irin wannan masaha da Niger za ta ɗauka tana cikin shakku. Yau ita da kanta ta hito kirri ta ce lalle wanga abin da Niger ta yi shi ne mahita. Kuma wannan sakamako da Niger ta samu ita da kanta ɗauke shi duk inda adda wannan matsalan mace-macen mata wajen haihuwa a yi aiki da wannan abin da Niger ta yi aiki da shi.
Shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum wanda shi ma HDI ta karrama da lambar yabo a yayin bikin gabatar da rahoton binciken kungiyar saboda abin da aka kira dagewarsa akan maganar ceto rayukan mata da yara ya jaddada aniyar karfafa gwiwa a yaki da mace-macen mata da yara kanana. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.